الله الرحمن الرحيم حاسبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع المسلمين farko da ina roƙon Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karba mana gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaita mu ya ƙara mana imani da innasu da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo
alikawal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala yau ya kawo mu Laraba inda muke karanta wannan littafi mai albarka A'lamus Sunna al-Manshura li'itiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura yau kenan inda muke 16 ga watan Zulqa'ada na shekara ta 1435 Hijriya inda ta yi daidai da 10 daidai ga watan 9 na shekara ta 2014 Miladiya samu tashi a littafi na dai wata ira tambaya ta 40 ne da yake cewa mad dalilu ala anna al-iman yashmalu ad-din kullahu inda al-itlaq ko me dalilin cewa idan aka ce imani kalman imani ta hada dukkan abubuwa addini yanzu idan muka ce musulunci kalman musulunci ta hada dukkan addini har da imani haka nan ma idan muka ce al-iman kalma ce wanda ta hada dukkan addini da rukunan musuluncin da dukkan abin da ya jibinci musulunci me hujja cewa idan aka ce imani kawai kalman imani ta shafi dukkan abin da ya shafi al'amuran addini qala al-jawab amsa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama hujja anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada wa wafda Abdul Qais wato tawagan nan ta Abdul Qais tawaga ne wanda ta taso daga Najran mun san wannan kissa mun sha maimaita wannan kissan da yawa a hadisi da dama tawaga ce ta zo ta kristoci daga Najran suka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara manzon Allah da suka zo din yace amurukum bil imani billahi wahdahu ina umurtanku da yin imani da Allah shi kadai kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu atadruna mal iman billahi wahdahu kun san menene imani da Allah shi kadai kuwa qalu Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa ne kawai suka fi sani kala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace musu shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah ma'anan imani da Allah shi kadai shine ku bada shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle annabi muhammadu manzo ne na Allah wa iqamus salati ku tsaida sallah wa ita'uz zakati ku bada zakka wa antu addu minal maghnamil khumsa sannan ku bada khumusin dukkan abinda aka samu na ganima to kun ga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake musu su yi imani da Allah sai ya bayyana musu imanin da ya tashi imani sai ya kawo rukunan musulunci shaida babu abin bar da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah sai da sallah bada zakka sai kuma abun nan bada ganima khumusi 1/5 na ganima to kaga wato idan ana iya da zara an fadi kalman imani ana nufin musulunci idan aka ce al-islam ta hada hadda musulunci ma gaba daya so kowanne yana wakiltan wani ina fata an gane ko yanzu idan ka ce kai wani fa ba mu'mini bane bi ma'ana ba musulmi bane wani fa ba musulmi bane bi ma'ana ba mu'mini bane so dukkan kalmomin suna wakiltan juna ina fata an gane ko in aka zo kawai definition ne rarrabe su ake cewa menene rukunan imani menene rukunan musulunci menene rukunan ihsani nan ne kawai technically ake rarrabawa amma idan aka fadi lafazin gaba daya kawai generally tana nufin musulunci ne wane yau yayi imani fa bi ma'ana ya karbi kalmar me shahada bi ma'ana ya karbi addinin musulunci tambaya ta gaba tace mad dalilu ala ta'rifil imani bil arkani sittati inda at-tafsil ina inda aka samu